This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 1622 da kuma mita 25 daga nan birnin Washington DC. Ana iya kama mu a Jamhuriyar Niger a gidajen rediyon amfani, Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol da kuma Niya. Ko kuma a kama mu a duk lokacin da ake bukata a yanar gizo ta internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Mai sauraro, assalamu alaikum. Usman Kabara ne tare da Ibrahim Jarmai daga nan sashin Hausa na murya Amurka. Muke fatan kun wuni lafiya, sannan kuma kafin mu yi nisa bari mu ji kanin labarin da duniyar take ciki.
Mai zanen barkwancin nan na da ya zana hoton Annabi Muhammadu a mujallar Faransa, Charlie Hebdo, wanda aka auna a wani harbin da aka yi a watan Janairu, ya ce zai daina wa mujallar aiki. Yau Talata, ƴan yakin sa kai na Shi'a suka taru a wajen birnin Ramadi na kasar Iraq kafin a kai samamin sake kwato birnin daga hannun ƴan kungiyar ISIS. An shirya a makon gobe za a fara shari'ar wani dan jarida ba Amurki da aka garkame a wani gidan yari a kasar Iran na kusan shekara guda bisa caje-cajen da suka hada da na leken asiri.
To haka yake, wace wainar kuma ake toyawa game da zaben shugaban majalisar dattawa a Najeriya?
Idan an ɗauki jihar Agadez, mutum 20 suka kamu, an samu rasuwa mutum guda. Idan aka ɗauki jihar wato Difa, mutum guda ya kamu amma ba a samu rasuwa ba a jihar Difa.
To me ake ciki ne game da cutar sankarau na Jamhuriyar Nijar shine muka ji, sai kuma a maganar zaɓe na Najeriya na shugaban majalisa.
Mu mutanen North Central gaba daya, yadda muka fita 100% muka marawa shi President Muhammad Buhari, wannan ya nuna cewa for the first time North Central mun fita da murya daya mun goyi bayan wannan party.
To kar a manta, bayan wannan akwai shirin noma tushen arziki na Halima Jimrawo, amma yanzu ga cikakkun labarin duniya.
Jama'a, assalamu alaikum. Ga labarin. Mai zanen barkwancin nan na mujallar Charlie Hebdo, wanda ya zana Annabi Muhammad, wanda musulmi suka yi bangaskiya da shi, ya ce zai bar aiki. Mai zanen Reynald Luiza, wanda aka fi sani da Luz, ya fadawa mujallar Liberation yau Talata cewar ba zai ci gaba da daukar nauyin yiwa mujallar zane ba saboda gajiya da kuma karamcin ma'aikata. Ya kuma ce tun daga lokacin da aka kai hari, ya yi zanen barkwanci akan bangon mujallar da dama, domin babu wanda zai yi zanen yanzu haka. Luiza kuma da sauran ma'aikatansa na mujallar sun sake 'yan sanda ke basu kariya.
To yau Talata, 'yan Shi'a sun yo dandazo a kofar shiga birnin Ramadi a kasar Iraki a kokarin yiwuwar sake kwato lardin ambar daga hannun 'yan yakin sa kai a kungiyar Islamic State. Samamin da za a kai tare da sojojin gwamnati zai yi kama da na sojojin saukan lema waɗanda suka taimaka wajen kwato birnin Tikrit a watan jiya. Wancan kokari da ya dakatar da yunkurin na kungiyar da take yi na zuwa babban birnin Bagadaza daga arewaci, sa'annan yanzu kuma sun maida hankali wajen hana 'yan tawayen dannawa zuwa cikin birnin daga yammacin kasar. Yau Talata, ma'aikatar tsaron Iraki ta saki wani faifan bidiyo da ya nuna cewa yadda ake ceto ko kuma aka ceci wasu sojoji guda 28 bayan 'yan kungiyar Islamic State sun mamaye garin Ramadi a wannan dauki ba dadi da aka yau kwanaki ana tafkawa, wanda sojojin Iraki suka gudu daga baya. Haka kuma ya kara cewa Prime Minister kasar wato Haidar Al-Abadi ya nemi taimakon 'yan yakin na sa kai. Yau jiya Talata, fadar shugaban Amurka a House kenan, ta ce shugaba Obama yana samun bayanai akai-akai dangane da abin da ake ciki. Haka kuma kakakin fadar White House Eric Schultz ya jaddada neman goyon bayan Amurka da na 'yan Iraki da suke fafatawa game da yadda ake kokarin shiga birnin. Ya ce tun ranar Lahadi, hare-haren jiya na jiragen sama ya nuna kasashen kawance guda 8 sun auna birnin a zaman da ya ce wannan shine halin da ake ciki na hare-hare 32 da kusan makonni 3 kenan da suka shige.
To jama'a kuna sauraron labarin ne daga sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. Wani dan jaridar Amurka da aka tsare a kasar Iran kusan shekara guda da ake tuhumarsa da leken asiri zai halatta a kotu sati mai zuwa. Kafar jallancin labarai ta Faransa ta ruwaito lauyan shi yana cewa Rezan zai zo tare da matarsa da kuma wani wanda aka tsare su tare a watan Yuli da ya gabata a Tehran, kuma idan akwai isasshen lokaci za a iya yi shari'ar gabaki daya. Gwamnatin Amurka da kungiyar kare haƙƙin labarai da jaridar Washington Post sun soki lamirin ci gaba da tsare Rezan wanda ya hada da tsare shi har na tsawon wata tara ba tare da an yi masa shari'a ba. Iyalin shi da babban editan jaridar Washington Post sun bayyana irin tsauraran matakan da aka sa na hana shi ganawa da lauyan shi.
Yau Talata, wata kotu a birnin Kabul kasar Afghanistan ta yanke wa wasu jami'an 'yan sanda guda 11 ciki har da shugaban 'yan sandan gunduma hukuncin ɗaurin shekara ɗaya a gidan wakafi, a yayin da aka sallami guda 8 saboda aka sami wasu guda 8 da lakaɗawa wata mata duka, da har wasu suka ce 'yan banga sun zo na birnin Kabul a farkon wannan shekarar. Alƙalin kotun ya samu jami'an 'yan sanda da laifin watsi da aikin su na kare wannan mace mai suna Furkunda daga mummunan harin da aka kai mata ranar 19 ga watan Maris bisa yaya jita-jitar cewa ta karya kuma da wulakanta Alkur'ani mai tsarki, wanda hakan ya ja har shi sanadiyar mutuwarta. Hoton bidiyo da aka dauka a wayar salula ya nuna mutanen suna dukan wannan mace da jehuta daga kan wani gini, sannan suka taka ta da mota kafin su kai su jagawarta a birnin Kabul su kona ta, sannan suka ce gawar ita kanta ba za su binne ba sai dai konawar. Wannan hari ya haddasa zanga-zanga a da bacin rai a garin Afghanistan ciki har da 'yan mutanen da suke rajin kare 'yancin bil'adama, haka kuma shugaba Ashraf Ghani da kuma 'yan majalisar ɗinkin duniya sun nuna bacin ransu. Farar hular 30 da jami'an 'yan sanda guda 19 ne aka kama, aka kuma caje su da aikata mummunan wannan laifi, sannan kuma da ɗaukar doka a hannunsu, sannan sun ɗauke su a matsayin wanda suka aikata mummunan aiki.
Majalisar Ɗinkin Duniya tana ƙara ƙaimin matsin lamba akan gwamnatocin ƙasashen kudu maso gabashin Asiya da suke ɗari-ɗarin ceton 'yan gudun hijira da baƙin haure da suka rasa mafita a teku bayan da aka kai samami a kan masu fasikaurin mutane. Wata sanarwar haɗin gwiwa da ƙawancin ƙungiyoyin Majalisar Ɗinkin Duniya da ta gabatar a yau Talata kai tsaye ta yi kira ga shugabannin ƙasashen Indonesia da Malaysia da kuma Thailand da su yi wa Allah su canza manufofinsu su ceci waɗannan bayan Allah. Ƙasashen duniya sun caccaki waɗannan ƙasashe guda uku saboda sun hana jiragen ruwa ko kuma kwale-kwalen da suke jigilar 'yan gudun hijirar shiga ƙasashensu. Bisa tsaron cewa ƙasashen za su fuskanci yawan 'yan gudun hijira idan suka bari 'yan gudun hijirar suka shiga ƙasashensu. Gudun hijira suka shiga ƙasashensu, Bangladesh da Burma sun a cikin mako guda sun ceci kusan mutane 300,000 ko kuma sun samu damar yin iyo zuwa gabar teku.
To, labaran duniya kuka gama saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shin wace waina ake toyawa ne game da zaben shugaban Majalisar Dattawan Najeriya? Ga Hassan Maina Kaina daga birnin Abuja.
A yanzu northeast ba su ne suna da justice of the federation ba da national secretary na party, saboda haka suna da wannan manyan matsayi guda biyu. Idan ana so a yi balancing, wato a yi adalci, ya kamata north central ne. A takaice dai, in ka duba performance na yadda mu mutanen north central gaba daya yadda muka fitar 100% muka marawa shi president Muhammad Buhari, wannan ya nuna cewa
for the first time North Central mun fitar da murya daya mun goyi bayan wannan party na ban ga wani wanda ya cancanta ya samu wannan matsayi na Senate President da yafi Senator George Akume ba shine leader na minority a duk sauran kasashen kasashen duniya inda party mai minority ta ci zabe kuma ta zama ita ce leading party automatically shi minority leader zai zama leader na wannan Senate idan ana so a yi adalci a wannan magana shugabanci na Senate President ba zai da ta cancanta ta samu kaman North Central
sai dai kuma tsohon gwamnatin jihar Yobe Senator Bukar Abba Ibrahim ya ce bai ma kamata uwar jam'iyyar APC ta saba ki wurin zaben shugabanni a majalisar ba
majalisar ne na House of Rep da Senate ba ya raba ne ba haka yasa wani zai zauna ya ce ko dai kiwani ya zama kaza ka dauki wani ya zama kaza amma sun ba da shawara ba laifi amma dai yawanci shawara nasu ba dauka zai ba za a yi amfani da su ba ina ga mu tsohon duba gwamnati da ya dace da zaman president da sauran offices na cika haka din yafi
ganin yadda kokawa na dan mukamai a majalisar tarayyar ke kara yin zafi daya daga cikin kusoshin jam'iyyar na kasa injiniya Abuba Galadima ya ce kusan a iya cewa a makaro
ni da ana waso ne ai tun kafin ai ma zabubuka na kowanne da jam'iyya ta fito da tsari Allah ya ba mu gwamnati abu kaza zai fito a go kaza to a gani na mun yi sake a jam'iyya har aka yi zabubuka kuma bayan an yi zabubuka ba mu fito da wannan tsari ba na ba mukamai illa iyaka mu roƙi Allah ya ba mu fahimta ya ba mu haɗin kai da zimmar cewa kada fa ga baki daya mu rasa mukamin nan waɗansu su dauka a banza a masa
ita dai jam'iyyar APC ba ta da rinjayen kashi 2-3 na senatoci 109 don tana da guda 60 ne yayin da PDP ke da guda 49 saboda haka duk wanda zai zama shugaban majalisar dattawan Najeriya na da bukatar ƙuri'u 56 ne kacal ganin yadda APC ke kungabukan baya wurin haskawa ƴaƴanta wanda za a zaba na tambaye senator Bukar Abba Ibrahim shin ko baya tsoron kai barasuwa kowa ma rasa
a bana yin tsoron haka in Allah ya yarda kam ranar 6 na wannan wurin mai zuwa jun kenan sati daya kenan bayan an rantsar da shugaban kasa Jalal Muhammadu Buhari da gwamnati a lokacin da aka yi inauguration nasu gaba daya a majalisa da za su fitar mutum daya a senate mutum daya a house su zama senate president da speaker
senator Bukar Abba Ibrahim kenan Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
Don koma wada da dangina Again da motar siyasa ce ban saka wada da dangi ba ballanta ma shiga gaba in kai wada da dangi
to sai kuma mu tafi jamhuriyar Niger mu ji shin me ake ciki ne game da cutar sankarau wanda take ta halaka mu bayan Allah ga Mustafa Kadi shugaban kungiyar rajin kare muradun fararen hula a kasar Niger
Minista na lahiya a Niger mun kire shi dama mu same shi ba kuma kakakin mu wanda ke maradi Shehu Mani ya tuntube shi lokacin da shi a Kornaka ya bada bayani bisa ya yi nisa bai bada wata bayani bisa ba to za ku yi ba mu albarkacin bakin ku
to sanin kowa ne wato ciwo na dan sankarau wanda ya bayyana a jamhuriyar Niger yau dai mun shiga cikin wata ana iya cewa na hudu tunda tun watan Janvier dai ga watan Janvier aka soma wato ganin wannan ciwo to idan aka doka kawa dai ga watan Janvier zuwa 11 ga watan Mayu na wannan shekara wato an samu kawa district sanitaire inda ake iya cewa kawa manyan kawa likitoci na cikin kawa yankuna namu ko ana iya cewa ma da gunduma wajen guda 10 aka kebe wadanda ake cewa ciwon ya shiga sosai da sosai shi ne kawa idan an doki birnin Nyamai akwai arrondissement na farko na Nyamai akwai na biyu akwai na uku akwai na hudu har ma arrondissement na biyar kenan wato birnin Nyamai gaba daya ana iya cewa yana cikin wato jahohin da suka kamu da wannan ciwon sankaro wato idan aka hita birnin Nyamai da kwai Dogon Dutse da kwai Gaya da kwai Doso da kwai Kolo kuma akwai Walam Walam wato cikin shaha delivery ne to bance haka nan wato wadanda ake ce ma kenan kawa district wadanda ana iya cewa district an epidemic to akwai kuma district wadanda su kuma suna cikin alert kenan kawa ciwon ya shiga amma ba iya cewa suna cikin epidemic shine akwai kawa cikin jiha Agadez akwai Agadez da kanta akwai wato Gunduma Ilela akwai Gunduma Tera akwai Gunduma Filinge akwai gunduma Boboi kenan kawa birnin Bayero. Wanzu idan aka ce ayi kawa jimilla hakan ga to sai a ce kawa jaha-jaha na Niger. Idan an doki jaha Agadez mutum 20 suka kamu an samu rasuwa mutum guda. Idan aka doki jaha wato Difa mutum guda ya kamu amma ba a samu rasuwa ba a jihar Difa can wato gabas ga jamhuriyar Niger. Idan aka doki jihar Doso wato an samu mutum 867 da suka kamu da ciwon dan sankarau kuma an samu rasuwa mutum 86. Wato idan an doki jihar Maradi wato mutum 180 suka kamu an samu rasuwa mutum 20 ba dai. Idan aka doki kawai jihar Yamai kenan capital ta Yamai an samu mutum 444 waɗanda suka kamu da ciwon dan sankarau wato an samu rasuwa mutum 225. Idan aka doki jihar Tawa mutum 181 suka kamu an samu rasuwa mutum 16. Idan aka doki jihar Tilibiri mutum 705 suka kamu an samu rasuwa mutum 65. Idan aka doki jihar Damagaram Zandar an samu mutum 41 da suka kamu an samu rasuwa mutum 4 kenan jamilla gaba dai. Sai a ce a yanzu abinda aka samu kawa 1 ga watan Janvier zuwa 11 ga watan Mayu mutum 649 suka kamu da ciwon dan sankarau su kuma mutum 416 suka riga mu gidan gaskiya. To yanzu wannan bayanin ake iya badawa sai cewa da a yanzu ana ta kokowar a samu aima al'umma wato shaushawa ana nan dai ana ta kokowa mu kankan mu mun kawo wato shaushawa a cikin gidajen kaso ka wannan farko mun yi shaushawa kungiyar mu da abukan huda wato kawo gidan kason Yamai mun yi shaushawa gidan kason Agadez mun yi shaushawa gidan kason Maradi kuma duka gidan kason da hadda kai Maradi muna nan da abukan tahiya da abukan huda muna nan muna kai musu shaushawa. To yanzu nan ga a huskar gwamnati sai a ce abinda aka sama gaba shine a samu kawa aima yara kankana shaushawa kawa yaro mai shekara 2 zuwa shekara 14 domin an ga waɗannan kankanan yara su ne wato wannan ciwon dan sankarau yake kashi kwarai da gaske. Din sabo wanda ya bayyana shine kuma an fara samun halatti zawa suna kamuwa da wannan ciwo kuma ciwon yana kashe su.
Ya kasance cankin tahinan
amin sha tan zamani amin.
Ya kasance cankin tahinan
amin sha tan zamani amin. Allah karbi du'a.
Ya kasance cankin tahinan
to Allah ubangiji ya kare mu da lafiya gaba ɗaya al'umma. Sai kuma mu je ga maganar noma tushen arziki shirin Halima Jumrau.
Jama'a masu sauraron mu da wannan maraicen talata assalamu alaikum barka da warhaka kuma barka da sake haduwa da ku ta cikin wani sabon shirin noma tushen arziki. To yau ma dai na sake komawa Promcom mai karhi wato kungiyar nan mai zaman kanta wadda idan kun tuna a kwanakin baya can ta shirya ranar manoma a Bagwai jihar Kano wadda kuma gwamnatin kasar Ingila ke taimakama da kudade domin ta gudanar da ayyukanta na tallafa wa manoma su ci amfanin noman su ta hanyar haɓaka musu amfanin gona da kuma haɗaɗa musu kasuwannin yankunan karkara da bunƙasa musu su. To a yau na sake komawa ga Promcom mai ƙarhi ne saboda ƴan makonnin baya aka yi wani babban taron tantance makomar noma a Brussels ko Bruxelles babban birnin ƙasar Belgium ko Belgique kuma daga cikin waɗanda suka samu goren gayyatar halartar babban taron hadda Abdulrahman Dan Baba jami'i mai ba da shawara a kungiyar Promcom mai karhi. Na tattauna da shi akan babban taron na Brussels ko Bruxelles me ya gani kuma me ya koma da shi Najeriya domin amfanin manoma. To sai dai tambaya ta farko na yi ta ne akan ko a baya-bayan nan akwai wani sabon ci gaba ko wasu sabbin dabarun noman da aka samu.
To alhamdulillah zuwa yanzu dai akwai abubuwan ci gaba da yawa da suka samu ta fannin tun daga dabarun noman da kuma irarruka wanda yake saboda yanayin da duniya ke canzawa dole mu ma mu canza game da yanayi din
sosai.
Kin ga musamman yanzu haka akwai wata cibiya a jami'ar Bayero ta Kano wanda da ba ta Center for Dryland Agriculture kaman bincike suke yi yanda zai dace da kasashe wanda yake suke fama da ko Sahara ko rashin ruwa da isasshe. To kin ga da duk ba waɗannan ba wannan cibiyar. Amma ganin yanayin yadda duniya ke canzawa ana samun sauyin yanayi sai aka ga ya dace gaskiya a kirkiro da wannan cibiya kuma suna kokari ta wannan cibiya za ka iya samun dabaru yadda za a yi noma ko da a ce ruwan sama baya kaiwa kalilan ne da burburi irin waɗannan. Sannan kuma za ka ga akwai irarruka da ake bullo da su wanda zai dace da wannan yanayi saboda juyin da aka samu muka samu kanmu a ciki. Inda aka saba samun ruwan sama a da yanzu ba shi ne ba bi yawancin inda ka sani da fa da mu ne yanzu sun zama tuddai sun zama fako. Saboda haka dole ne mu juya da yanayin ya juya ta fannin irarruka ne yanzu ga irarruka nan da yawa wanda yake suna zuwa da wuri. Akwai irarrukan da aka kirkiro su yan shekarun nan ba da yawa ba da suka wuce wanda suna jura fari suna jura rashin isasshen ruwa suna zuwa da wuri. Sannan kuma za a iya ajiye su daɗe ba tare da sun lalace ba wanda yake duk da ba waɗannan dabarbarin. Saboda haka suna nan sai dai yawancin masu bincike suna ƙoƙarinsu inda ake samun wani lokaci matsala yadda za a gabatar da ainihin sakamakon waɗannan bincike zuwa ga ainihin masu amfani da su wato su ne manoma wanda yake dole abin nan kungiyoyi masu zaman kansu gwamnati da kuma su kansu masu businessmen wanda suke harkan a nan aikin gona suke cin abinci dole a haɗa hannu inda za a sadar da irin waɗannan dabaru ga manoma saboda cigabanmu.
Yawwa duk wannan bayani da kai Abdul abin da ya haihuwar da wannan abin da ya zaburar ma da masana suka shiga irin bincike-binciken nan shi ne wannan al'amari da Allah ya kawo mu ciki wato ɗumamar yanayi da kuma canjin yanayi. Da farko-farko ana yi manoma bayani kamar ba sa yarda da cewa akwai wannan canjin yanayi. A ganinka yanzu manoma sun yarda da cewa wannan al'amari na faruwa kuma suna ganin abin a zahiri?
Sun yarda ƙwarai da yake mu koyaushe mu manoman nan su ne abokan hulɗarmu. Muna ji daga gare su kuma muna gani kuma suna yawan tambaya shin yanzu malam yanda yanayin ya canza kun ga da a wannan wurin mun saba yin shinkafa ne amma yanzu ga tunan in ka sa mata shinkafa bayan da za a yi ta yi sai dai ka sa mata abin da amfanin gona na tudu sannan nan wurin za ka ga malam da tun daga watan hudu ake fara ruwa mu ne za mu shiga cikin ruwa har zuwa watan goma amma yanzu an samu ne ruwan ya zo cikin watan biyar ƙarshen shi kuma kafin watan goma ya ɗauke. Shin malam ya za a yi mu sami irarrukan da za su dace? Manoma yanzu sun farga su ne ma suke tambayan shin yaya za a yi kuma akwai wasu dabaru kamar da ka tambaya akwai wasu dabaru ko kuma akwai wasu irarruka wanda za su dace da wannan juyin yanayin saboda sun gano cewa waɗanda suka saba da su da ɗin yanzu in suka ce su ne za su yi to ba za su samu amfanin da suke samu a da ba. In sun yi ɗin yanda suka saba samu ba zai yiwu ba za su samu ba. Saboda haka manoma gaskiya sun farga kuma shi yasa nake cewa ya kamata duka masu ruwa da tsaki a fannin noma ɗin ya kamata a haɗa ƙarfi da ƙarfi a riƙa sadar da dabarun da ake da su yanzu na wanda za su dace da irin yanayin da muka samu kanmu saboda kuma manoman su riƙa faɗaka suna amfana da su.
Kash karamcin lokaci ya hana mu shiga batun babban taron da Abdulrahman ɗan baba ya halarta a ƙasar Belgium ko Belgique. Ku bi mu bashi har zuwa rana a tau da izinin Allah. Yanzu a madadin Abdulrahman ɗan baba, jami'i mai ba da shawara ƙungiyar Promcom mai ƙarfi da mai haɗa mana sauti Judy Leathers Gresham ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata. To amma tunda masu iya magana na cewa ba a sallama a maraya, nan gaba kaɗan kuma ni da Jamila Kabiru Fage za mu sake haɗuwa da ku a cikin shirin yau da gobe.
To ai na zaci Halima sallama zaki in ce za fa ki dawo yau da gobe karki manta. To sai kuma a gyara zama a saurari sakonnin da kuke aiko mana amma ta hanyar email.
To za mu fara ne da wasiƙar Yakuji Ahmadu Abacha a can Macina jihar Yobe. ta rubuto tana cewa a gaskiya cafke wasu azalman mutane ɗan mafiyan ƙungiyar asiri da jami'an tsaron Najeriya suka yi abin yaba ne ƙwarai da gaske. Muna kira ga mahukuntan Najeriya da su yi wa waɗannan azalman hukunci mai tsananin gaske don ya zama darasi ga masu aikata munanan ta'assa a cikin ƙasarmu Najeriya. Shi kuma Isa Mai Kati a Gashuwa ya rubuto ne yana cewa, "Assalamu alaikum VOA Hausa, Allah ya sa taron da shugabannin ƙasashen Afirka ta yamma ECOWAS ke yi a ƙasar Ghana a kan matsalar tsaro da yadda za a tarawa yankin kuɗi don tunkarar annobar zazzabin Ebola kwalliya ta biya kuɗin sabulu." Haka shi ma Hamza Galadima Birnin Kabi ya rubuto ne yana cewa taron da ƙungiyar ECOWAS ke yi a Ghana dangane da matsalar Boko Haram, Allah ya sa kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Assalamu alaikum VOA Hausa, don Allah ku bani dama ne kira ga 'yan majalisun Najeriya sababbi da tsofaffi da siwa Allah siwa annabi da su duba cancanta da kuma ƙurewa wajen zaben shugabannin da za su jagorance su. Wannan ra'ayi ya fito ne daga Salim Abubakar Imam Jangar. Daga ƙarshe sai ra'ayin Usman Shitu Mahuta wanda ke jami'ar Usman Dan Kodiyo da ke Sokoto. Ya ce hakika matakin da jami'an tsaro na yaƙi da ta'addanci a jamhuriyar Nijar suka ɗauka na kame wani mai fafutukar kare haƙƙin ɗan adam Malam Musa Cangari sakamakon hirar da tashar BBC na sashen Faransanci ya yi da shi, inda ya bayyana mawuyacin halin da mutane da gwamnati ta kora a yankin tafkin Chadi suka shiga, wani abin takaici ne kuma hakan wani babban koma baya ne ga ci gaban jamhuriyar Nijar. Don haka nake kira ga jami'an tsaro da siwa Allah su sako wannan taliki, domin shi ma ɗan ƙasa ne kamar kowa, kuma doka ta ba shi damar bayyana ra'ayi da faɗin albarkacin bakinsa ko mun ɗacinta.
To haka yake, sai kuma mu ce ƙarshen sakonnin kenan da kuke aiko mana sai kuma wani lokaci. Amma kafin mu sallama da ku gaba ɗaya, bari mu koma ga Ibrahim Jarmai don jin labarai amma a takaice wannan lokacin.
Mai zanen barkwancin nan da ya zana hoton Annabi Muhammadu a mujallar Faransa Charlie Hebdo, wanda aka auna a wani harbi da aka yi a watan Janairu, ya ce zai daina wa majalar aiki. Yau Talata, 'yan yaƙin sa kai na 'yan Shi'a suka taru a wajen birnin Ramadi na ƙasar Iraki kafin a kai samamin sake ƙwato birnin daga hannun 'yan ƙungiyar ISIS. An shirya a makon gobe za a fara shari'ar wani ɗan jarida Ba'amurke da aka garkame a wani gidan yari a ƙasar Iran na kusan shekara guda bisa caje-cajen da suka haɗa da nulliƙen asiri. Kafar dillancin labarai ta Faransa ta ruwaito lauyan shi yana cewa Rezien zai zo tare da matarsa da kuma wani wanda aka tsare su tare a wajen a watan Yuli da ya gabata a Tehran, kuma idan akwai isasshen lokaci za a yi musu shari'ar gabaki ɗaya. Gwamnatin Amurka da ƙungiyar kare haƙƙin labarai ta 'yan jarida da ta Washington Post sun soki lamirin ci gaba da tsare Rezien, wanda ya haɗa da tsare shi har na tsawon wata tara ba tare da yin mashi shari'a ba.
To Jarmai, kan anan za mu dakatar da kai, amma kuma kar a yi nisa da akwatunan rediyo ko da na yi sallama da ku, domin Halima Jumrau da Jamila tana nan, ko in ce suna nan, suna shirin shigowa cikin yau da gobe. Amma kafin sallama da ku, godiya ta musamman ga wacce ta haɗa mana sauti ta kuma ba da umarni, wato Julie Lester's Gresham, sai kuma Ibrahim Jarmai wanda ya taya ni gabatarwa. Injiniyanmu na yau shine John Dryden, sai kuma Usman Ahmad Kabara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Nake cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa bis salam.